da misalin karfe 5 na asubahin wannan rana ta Asabar ne mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero ya sauka a filin sauka da tashin jiragen sama na Kano inda dandazon magoya baya da masoya suka tarbe shi sai dai gabanin haka sarki Muhammadu Salisu na biyu ya shiga gidan Dabo da tsakar daren jiya bisa rakiyar gwamnan Kano tare da mukarraban gwamnatin Kano al'amarin da ya sanya Alhaji Aminu Ado Bayero ya wuce zuwa gidan sarkin Kano dake unguwar Nasarawa dake dab da gidan gwamnatin Kano bisa rakiyar jami'an tsaro
kira ga al'umma su fata da hankali kuma tabbatar musu da aiki kuma da adalci duka kuma abin da shari'a ta ce duka da mutanen shari'a muke ba mu wanda ya karɓi shari'a zai ce shari'a ta faɗa za mu ji da Allah ya ce mu na godewa dukkan al'umma muna fata da hujja ba tafiya ba da rashin hujja ba kuma za mu ci gaba da addu'a
mai martaba sarki Aminu Ado Bayero kenan bayan saukarsa a gidan sarkin Kano na Nasarawa jim kadan bayan faruwar haka ne gwamnan Kano Abba Kabiru Yusuf ya baiwa kwamishinan yan sandan Kano Alhaji Muhammadu Hussein Gumel umarnin kama sarki Aminu Ado Bayero a cewar kakakin gwamnan Sanusi Bature da wakin tofa
mai girma gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabiru Yusuf ya umarci kwamishinan yan sanda na jihar Kano da ya kama tsohon sarkin Kano wanda aka cire kwanan nan Alhaji Aminu Ado Bayero bisa shigowa Kano da kokarin tada tarzoma da fitina a wannan jiha mai girma gwamna ya amfani da damar sa a matsayin sa na chief security na wannan jiha ta mu bi albarka domin ba da wannan umarni da a gaggauta kama Aminu Ado Bayero a duk inda aka same shi a cikin jihar nan ta mu ta Kano domin dakile yunkurin da yake yi na tada tarzoma a wannan jiha bai albarka
wannan al'amari dai na ci gaba da kada zukata yan Kano da mazauna birnin Kano saboda rashin dadin sa ko da yake al'umma na ci gaba da zirga-zirga su ta yau da kullum amma cikin zulumi
sunana dan sabo ba dadi dan kuwa shi zaman lafiya ai shine a cikin dadi amma an sami kai a cikin wani yanayi ga kasa gari ya rabu biyu wannan suna cewa wannan namu ne wannan suna cewa wannan namu ne kowa an ja tinga to abinda muke fata shine dai duk abinda zai kawo talla Allah ya kawo shi amma magana gaskiya babu dadi alalaman da cingarin nan wallahi tallahi alalaban da
kana mallam Muhammad ya baba abin da gaskiya ana neman dai a daidaita dai a kowa a zauna lafiya ba dadi amma dai ai zaman lafiya shine sai matasa muna roƙon su su ma su kiyaye a zauna lafiya juna
sai dai a yau da ranar ne shugabannin hukumomin tsaro na Kano bisa jagorancin kwamishinan yan sanda Muhammadu Hussein Gumel suka gudanar da taron manema labarai dangane da wannan al'amari
wannan runduna haɗaɗɗiya da kuke gani a gaban ku a shirye take a kowane lokaci ta tabbatar da wannan jiha ta zauna lafiya sabanin haka duk wani mutum ko wata kungiya ko wata siyasa da take tunanin za ta dauki wannan al'amari da yake faruwa game da al'amari na gwamnati da al'amarin da ya shafi wannan masarautu guda biyar domin su kai takakkiya domin su kawo rashin zaman lafiya a wannan jiha ba za mu yarda da ita ba wannan runduna a haɗa take da cewa duk wanda ya fito na fito da zaman lafiya da muke da shi a wannan jiha to mu ma a shirye muke mu yi fito na fito da shi kuma dukkan abin da doka da constitution na wannan kasa ya ba mu dama mu yi za mu yi amfani da shi domin mu tabbatar mun shawo kan wannan dan talibi
ko da yake kwamishinan bai ce uffan ba dangane da umarnin da gwamnan Kano Abba Kabiru Yusuf ya bashi na kama sarki Aminu Ado Bayero amma zuwa lokacin hada wannan rahoto sarki Aminu Ado Bayero na ci gaba da karbar chaffa daga masoya da magoya baya a gidan sarkin Kano na Nasarawa yayin da sarki Sanusi ke karbar tasa chaffar a gidan sarki na cikin garin Kano Mahmud Ibrahim Kwai muryar Amurka daga Kano Nigeria.